wuce. Gaskiya kamar da yadda muka ce da shekarar mun je mun koyi da yadda ake shugabanci ne na kwarai, yadda shugaba ya kamata ya zama, kuma yadda ya kamata kowa ya tafiyar da kanshi a gurin aiki, yadda ya kamata kai mu'amala da abokan aikinka, kuma da mutanen da suke mu'amala da su a kodayaushe. To duk da wannan abubuwan muka koya, kuma mun je ma'aikatu da dama mun ga yadda suke yin tafiyar da al'amuransu. To da muka dawo kuma alhamdulillahi mun haɗa kanmu mun dan fara yin project. To saboda sha'anin yadda ƙasar take yanzu, kuma gaskiya irin kowa yana daga ɓangare daban-daban ne, kuma kin san kowa na da nashi aikin. To sai yake mana wahala mu haɗu mu gudanar da wani aiki guda ɗaya gagari, mutumin kin ga akwai wasu daga Lagos, akwai wasu daga Port Harcourt, duk dai daga ƙasashe, daga dai ɓangaren ƙasashen daban-daban. Sai muka yi decide mu da muke ɓangarori kamar mu nan da muke ɓangaren arewa, sai mu haɗa kanmu mu ga abin da za mu taimaka ma juna mu dan yi setting up wani program. Kuma idan mutum shi yana da wani abin da yake so ya yi, sai ya kira ɗan uwan shi da suka samu irin wannan koyarwar tare, sai mu zo mu tafiyar da shi. Kamar kin ga ni, kamar ni da ke kin ga likita ne, ni kuma ina aiki a Aminu Kano. Daga dawowa na dake ɗaya daga cikin wacce muka tafi tare da ita, wata Maryam Muhammad, tana da NGO ɗinta kuma suna taimaka marasa lafiya. To take dai muka nemi taimakonta, suka taimaka da kuɗi wanda suka yi sponsor a kai aikin ido kyauta da mutane 20 a nan asibitin